هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا بيو غواتن ذو الحجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دداري هود دا أربعين دا شدا دي دي دا عشرين دا تارا غواتن بيار ميلادية تدبو بيو دا عشرين دا بيار كمارين دا مكة صابة هدوا أولنا مسلا تيمي البركة مسجد البخاري dake cikin wannan unguwa ta Tudu Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne wallafar babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi wanda Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi daya wannan kuma shine zai zamto darasi na 64 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai a cikin babin da yake magana akan jihadi inda malam ya riga ya karkasa mana jihadi wajen kashi ɗaiɗai har wajen 13 kuma yayi mana wani bayani mai ratsa zuciya wancan sati biyu da suka wuce zuwa satin da ya wuce game da abin da ya shafi rayuwar da muke yi a wannan duniya a rayuwa ce ta jarabawa a rayuwa ce ta ibtila'i dan haka kowa yana dandanar gurgurdan irin ibtila'in da Allah ta'ala ya saukar masa a cikin wannan rayuwa ko yayi imani ko bai imani ba sai dai kawai shi mai imani ya yarda cewa wannan radadi na duniya radadi ne mai gajeren zango radadi ne takaitacce kuma mai sauki in an kwatanta shi da radadin ranar tashin alkiyama dan haka shi yasa mu'mini a shirye yake wajen karɓar dukkan wani radadi mai gajeren zango mai wucewa dan ya samu babban sakamako gobe alkiyama dan kada ya fada cikin radadi mafi tsanani kuma wanda yake mai madawami a hannu guda kuma wanda ba mai imani ba sai yake kallon kyalekyalen duniyan nan yake tsammanin zai iya cin ta da tsinke ba tare da kowace irin matsala ba dan haka sai yake kallanta kuma ya fifita radadinta fiye da radadin ranar tashin alkiyama laka ya gwammace ya samu radadi wanda yake mai dogon zango wanda ba mai yankewa ba dan ya samu cin gajiyar wannan duniya ya ji dadinta duk da cewa ita ma tana da radadi amma kuma ya fifita radadin tashin alkiyama fiye da radadin da zai samu a nan duniya kusan wannan shine bayanin da malam ya mana satin da ya wuce sannan kuma man fadi al-maqsud anna al-hikmata iqtadat annahu subhanahu wa ta'ala labudda an yamtahina an-nufus manufa dai a dunkule lalle hikimar ta gudana ta Allah madaukakin sarki cewa lalle Allah zai jarrabe zukata dan fayuzhiru dayyibaha min khabithiha dan wato Allah ta'ala ya bayyana da zukata masu tsarki masu tsafta kuma ya bayyana da zukata gurbatattu masu dauda iz an-nafsu fil asli jahilatun zalima domin ka kalli asalin ita zuciya jahila ce kuma azzalima ce wa qad hasala laha bil jahl wal zulm min al khubs ma yahtaju khurujuhu ila tasfiya dan haka sai zamto sakamakon wannan jahilci da zalunci da take fama da shi wannan shi ya gadar mata da wani datti da dauda wanda akwai bukatar a fitar mata da wannan dattin da wannan daudar a tace ta dan ta zama lafiyayya fa in kharaja fi hadhihi dar, in Allah ya taimaki mutum aka wanke zuciyar, aka fitar da wannan daudar da datti da tsatsa na shirka bid'a saban Allah tun daga nan duniya, to shine qad aflaha man zakaha kenan. Wanda kuma ba iya wato ba tsaftace ta ba, ko zuciyar bata wanku ba har ta tafi ta alkiyama da wannan dauda da datti na shirka bid'a saban Allah, to wannan kuma fafi kiri jahannam, za a tsaftace ta da kuma abin tsaftacewa mafi tsanani, abin tsaftacewa mafi wahala, abin tsaftacewa mafi radadi da zafi shine ziga zigi na wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Qala al-mu'allif rahimahullah, faslun, walamma da'a sallallahu alaihi wa sallama ila Allah, ayayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tashi tsaye ba dare ba rana wajen kiran mutane zuwa ga Allah, istajaba lahu ibadullah, bayin Allah sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min kulli kabilatin, daga kowace kabila, fakana haizu kasabi ko haizu kasaba sabikihim, sai dai wanda yayi fintinkau wajen rigan karbar kira da sakon manzon Allah, wanda ya tsera sa'a an kasa cin masa, shine kasaba sabiki, wato haizu kasaba sabiki shine ma'ana mutumin da yayi fintinkau, mutumin da ya tsere an kasa cin masa. A wannan babi na amsa kira ga wato sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya samu wannan daraja shine siddiqul umma, siddiqin wannan al'umma. Wane ne siddiqin wannan al'umma? Duk wani siddiqo photocopy ne, original siddiq shine Abubakar radiyallahu anhu, na fata an gane. Wanda duk kaji ana ce masa siddiq, to photocopy ne na as-siddiqul akbar, wanda shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu, shine wanda Allah ta'ala yayi masa wannan tagomashi, ya fara karbar kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa azarahu, ya kuma karfafu manzon Allah fi dinillahi, a cikin wannan addini na Allah, a lokacin da kama ce kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba karaman jidali bane, kama ce ka yadda ko a juma ko a boye kana dan kewayawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ba karamin jarumi bane yake iya wannan, koda kuwa mutun ya fadi ya fahimci gaskiya. Akwai mutanen da sun fahimci gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam, amma raunin su da karfin raunin imanin su bai iya ba su dama a karan farko su fito su bayyanar da kansu ba. Dan haka a wannan lokacin wanda ma yace ya yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan jarumtarsa ta kai jarumta, na fata an gane. Da haka annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci ya samu amsawar babban sahibinsa, wato wato siddiqul akbar sayyidina Abubakar radiyallahu an, fa azarahu, kuma bai tsaya iya amsa kiran ba, ya karfafi annabi sallallahu alaihi wasallam, ya goyi bayan annabi, ya taimake shi fi dinillah, wajen ci gaba da yada da kuma tallata addinin Allah, wada'a ma'ahu ila Allah, ya kuma ci gaba da kira izuwa ga Allah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira Abubakar, shi ma tunda ya fahimta ya kuma karbi saukon ya kuma imani, shi ma bai tsaya ba daga inda ya karba, shi ma sai ya ci gaba da kiran mutane. Fastajaba li Abi Bakrin, Uthman wa Talhatu wa Sa'dun, waɗannan manya-manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda dukkaninsu suna cikin asharatul mubashsharina bil janna, dukkaninsu sun karba addinin musulunci ne ta hannun sayyidina Abubakar Siddiq dattijon arziki, na fata an gane. Sayyidina Uthman radiyallahu an, ta dalilin sayyidina Abubakar ya musulunta. Talha ibn Ubaidillah, ya musulunta ne ta silar sayyidina Abubakar. Sa'ad ibn Abi Waqqas, shi ma ya musulunta, dalilin musulunta sa sayyidina Abubakar radiyallahu an. Da haka haka ake so, ka fahimta ci gaba da aiki, ka gane sunna, to ba zama aike ba, ba kawai sai dai ka dinga cewa akai ahlus sunna ne, ka fahimci sunna, ka gane daidai, ka gane gaskiya. Ai da ma an ce wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu, kai imani ba shikenan ba. wa amilu salihat, kai kyawawan aiki shikenan kuma kai imani, kana zuwa masallaci kana sallah, aka ce watawasau bil haqqi, kuma kana kiran mutane zuwa ga ayi gaskiya. A office kowa ya sanka haka, a kasuwa haka kake, a unguwa haka aka sanka, gidanku kowa ya sani, in dai gaskiya ne, gaskiya ce, kai ne mai tsage ta. In ku aka zo da kumbiya, kumbiya da nunkufurci da rashin gaskiya, baka cikin wannan tsarin, kuma ka shirya wa dukkan wani kalubale da zai biyo bayan wannan aiki da kake, shine watawasau bis sabr, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Da haka sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ya fahimci wannan sako, da haka bai dunkule sakon iya shi kadai ba, sai ya ci gaba da yadawa. Da haka mun ji wa'inda suka musulunta ta hannunsa, wa badarat ila listijabati siddiqatun nisa khadijatu radiyallahu anha. Sannan siddiqiya daga cikin mata wadda ta gaggawa ta zama cikin wato na karan farko wajen amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mata ita ce nana Khadija radiyallahu anha. Wa qamat bi a'ba'is siddiqiya, wannan siddiqiya din, kalmar siddiq kalma ce mai nauyin gaske, da haka duk wanda ya amsa ta to ya amsa kalubalen da ke karkashin wannan matsayin. Shi yasa ita kanta nana Khadija radiyallahu anha a matsayin ta na siddiqa, bayan ta zama siddiqa ta amsa kira, sai ta tsayo bi a'ba'is siddiqiya game da dukkan wani nauyi na wannan kujera da wannan matsayi na siddiqiya. Wa qala laha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yace da ita, laqad khashitu ala nafsi, yace ina fajin, ina jiwa kaina tsoro. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yace yana jiwa kansa tsoro, amma bari ka ji yanda nana Khadija ta karfafi gwiwarsa, ta rarrashe shi, ta kwantar masa da hankali, yace ina jiwa kaina tsoro fa, ina ganin wani abu fa zai faru da ni fa. Fa qalat abshir, tace arbushirinka, fa wallahi na rantse da Allah, la yukhzika Allah abada, ka duba rantsuwa ta cikakkiya saboda yadda da wane ne Allah, tace na rantse da Allah, Allah ba zai tabar da kai ba abadan, Allah ba zai kunyata ka ba, Allah ba zai taba watsa maka kasa a ido ba, shine la yukhzika Allah abada. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaice shi cikin Badu'ul Wahyi, hadisi mai lamba ta uku, haka ya kawo shi cikin at-tafsir, hadisi na 4953. Imam Muslim ya kawo wannan hadisi da kissar abin da ya faru lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin furgici da tsoro, yana cewa shi fa yana jiwa kansa tsoro, nana Khadija kuma ta karfafa gwiwarsa, ta kwantar masa da hankali, ta gaya masa kalmomi na rarrashi na kwantar da hankali. Wannan hadithi ka koma cikin Muslim, cikin Kitabul Iman, hadithi na 160 za ka ga wannan hadithi. Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladin sa na 6 shafi na 223, hadithin Ummul Mu'minin Aisha, Allah ya kara mata yadda. Thumma stadallat bima fihi min as-sifati, hujjan nana Khadija cewa Allah ba zai watsa wa Annabi kasa a ido ba, hujjar ta cewa Allah ba zai tabar da al'amarin sa ba, ba zai kunyata shi ba, ta kafa hujja ne saboda irin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tattare da shi na suffofi kyawawa, ala anna man kana kadhalika, ta yadda cewa duk wanda ya zama a irin wannan salan, yana kan irin wannan suffofi da al'adu da dabi'u masu kyau irin wannan, fa alimat bi fidratiha wa kamali aqaliha, wato lam yukhzihi Allah abada, tana da yaqinin din mai suffofi irin na manzon Allah, Allah ba zai taba wasa masa kasa a ido ba. Duk wanda ya suffantu da kyawawan dabi'u irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ta'ala ba zai taba kunyatar da shi ba. Fa alimat bi fidratiha, kaga da dabi'arta da fidrata ta gane, wa kamali aqaliha, da cikar hankalinta ta gane cewa annal a'mala salihata, kyawawan ayyuka, wal akhlaqal fadilata, da dabi'u mafiya kyau masu falala, tunasibu karamatallahi wa ihsana, sun dace da mai su ya samu karamci daga Allah da kuma kyautatawa daga Allah. Wannan shine abin da ta fahimta, da fidrarta da cikar hankalinta ta gano cewa duk wanda ya suffantu da kyawawan ayyuka, kullun duk inda aikin kirki yake yana gurin, duk inda ake ya kamata zaka same shi a gurin, dukkan wata sufa ta nagarta gaskiya rukun amana tausayi taimako hakuri yafiya sufofi masu kyau ya sufantu da su to duk mai irin wannan Nana Khadija ta gano cewa Allah madaukakin sarki yana karrama shi kuma yana masa ihsani la tunasibul khizya duk mai irin waɗannan ta'adun da ɗabi'un to la tunasibul khizya wannan ɗabi'un ba sa dangantuwa da watsawa mai su ƙasa a ido da kunyatar da shi da tabar da shi ba a yin Allah ba ya yin haka wannan shine abin da Nana Khadija dogaranta kenan shi sa annabi yana zuwa ya ce ni fa ina jin tsoro ya zo a furgice ta kwantar da hankalinsa tace a wata ruwaya ta faɗi dalilai tace kana sadar da zumunci marasa aikin yi kana saba musu abin yi kana taimakon marashi dukkan wasu ainihin musibu da wahalhalu na rayuwa za a same ka ciki wajen baka tsame kanka daga cikin mutane kana shiga wajen nemo bakin zaran abin da ke damun mutane tace ni ko na san me irin waɗannan halayen Allah madaukakin sarki ka'idar Allah baya tabar da irin waɗannan kaga a cikin irin wannan salo akwai nau'i na kwantar da hankali wanda wannan shi ake bukata a ce in mutun yana da aure ya samu daga cikin iyali a matsayinsa na dan kasuwa a matsayinsa na da'i malami a matsayinsa na kaza ya zamto yana samun sassauci da salama in ya shiga gida duk yanda al'amura na rayuwa suka hargitse da ya shiga gida ya akan mantar da shi wancan takeici da bakin ciki da kalubalen rayuwa to duk wanda ya dace da irin wannan matar shi ake nufi ita ake kira da mar'atu saliha in ko mutum bai dace da wannan ba to shikenan ayi masa sallar gawa raka'a hudu allahumma ghafirhu warhamhu warhamna ba'dahu ina fata an gane Allah ya azurta mu da irin su wa bi hadha al'aqli istahaqqat an yursila ilayha rabbuha as-salama minhu ma'a rasulaihi jibril wa muhammadun alayhi as-salam saboda irin wannan hankali da zuzzurfan tunani irin na uwar mu'minai Nana Khadija radiyallahu anha istahaqqat shi yasa ta cancance ta ciru tuta an yursila ilaiha rabbuha as-salam ubangiji ta'ala ya aiko mata da sallama ma'a rasulaihi kuma wayanda ya aiko da sallamar su gaishe ta manzanninsa guda biyu jibril alaihi salam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce ku gaya Khadija ina gaishe ta Allah ya ce ina gaishe ta kai ka san ai ba kwanciya ta yi ta abin nan ba ko ai ka san ba a yi raw TikTok ba ai ko yawa ai kai ka sani dama ai ka sani ba a yi raye-raye da tsalle-tsalle ba ai ba yi wannan ba ai Allah ta'ala ya ce ina gaishe ka ai ka gan an zo an kalle ka za a ga lalle kam wato kowa ya ci zomo ya ci gudu ko yawa Nana Khadija radiyallahu anha haka Allah madaukakin sarki ya aiko mata da sakon sallama ta hanyar mala'ika Jibril da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka koma cikin Bukhari a cikin Kitabul Manaqib Manaqibul Ansar a hadisi mai lamba ta 3820 zaka ga wannan sallama da gaisuwa da Allah ya aika wa Nana Khadija haka a cikin At-Tauhid cikin Bukhari hadisi mai lamba ta 7497 Imam Muslim shi ma a cikin Fadailus Sahaba hadisi mai lamba ta 2432 shi ma ya rawaito wannan hadisin hadisi ne na babban sahabi Abi Huraira Allah ya kara masa yadda wa badara ila al-Islam wanda shi ma yace a'a shi ma ba za a yi banda shi ba ba za a tsere masa ba wanda ya gaggawa zuwa musulunci Ali ibn Abi Talib shine sayyidina Ali dan Abi Talib wa huwa ibn 8 sinina yana dan shekara 8 yana dan shekara 8 a cikin yara masu kananan shekaru farkon wanda ana shigowa da sakon musulunci da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bullowa a cikin yara sayyidina Ali shi ya fara amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a stadia ya tare ba ko sayyidina Ali radiyallahu an ba wasa da shagala da abubuwa irin da matasa suke fama da shi ba addini ba kula da addini ba zuwa gurin addini ba ruko da addini sai wasanni sai sharholiya da shagala sayyidina Ali bai haka ba da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da sakonsa a shekara 8 ba shekara 8 ya kai dan primary nawa yanzu Naam primary tiri ko yanzu dan primary tiri ai sai ya ba gulu ko Allah ya kiyaye wa hiya akthar wa qila akthar qila kuma an ce ya dan dar haka kadan wa kana fi kafalati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kuma dama ya kasance yana karkashin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abu nasu kenan shi daga cikin gidansu abin ya fito akhadahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sayyidina ali yana karami min ammihi daga babban sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam abu talib i'anatan lahu dan ya taimaka wa babban sa fi sanati mahalin domin an shiga cikin shekarun fari an shiga cikin shekarar matsatsi da talauci kaji yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kana da dan uwa kuma yana cikin halin rayuwa ga yara Allah ta'ala ya bashi da yawa rage masa wasu mana kace da Salisu da Sani da Sabiu duk su dawo gidanka ko ba gane ba an gaya maka haka sunna take da baki kana da kani kana da wa kana da yan uwa duk suna cikin halin rayuwa ko mutun da ba ka iya dauka ba yayanka suna wasa da suna wasa da waina kwai suna jefa-jefan junansu ana kai su makaranta mai kyau kudi kudi tsababa amma ga danginka na akwai mabukata wanda zaka iya dauke ko mutun daya wani ma ya rasu ya bar yan uwan ya bar yaya me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sayyidina ali mahaifin sayyidina ali lokacin yana cikin yanayi na rayuwa mahaifin sayyidina ali abu talib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka karanta tarihin sa ba ga iyalai Allah ya bashi kuma bashi da wadata kuma aka shiga cikin rayuwa ta yanayi da ake ciki kamar irin yanayin nan da ake ciki mutane da yawa suna nan cikin wani yanayi kuma suna da ƴan uwa masu wadata baka gane wani yana da ƴan uwa fa mai gata ne sai ya mutu abun ban haushi abun azane su da bulala sai a zo a sa wani tanti na banza na wofi ai ta dafa jollof kai ta ganin motoci suna ta zuwa ai wannan ai da baba sa da baba ta wa ya da kanwa haka suke wani shi ma gani duka gansu suna ta zuwa da manyan motoci suna ta zama tarkace marasa amfani kenan an bayyana shi yanzu me suka amfana mai wa mali jurhin bi mayyitin ilamu bayan mutun ya mutu kuma wani radadi zai ji na fata an gane da haka ya kamata mu zamto muna yi yan kuma baka dauko mutum bi ma'anar kalima ka dauko da guda ɗaya ko biyu ka da shi gidanka ba gaba daya yana can gidansu amma ka dauke rayuwarsa ka ce duk kudin makarantarsa da na islamiya da na boko duk yana wuyanka ko wannan kai kai jarumta kuma da din muna da irin waɗannan kyawawan ɗabi'un yanzu ga kudi masu yawa mutane an samu kudi ba arziki yanzu sai yawan masu kuɗi ba masu arziki da za ka ko kaciya za a yi ba za mutum yana jin nauyi ma ya ɗauki ɗansa shi kaɗai kawai ɗora shi a mota kawai kai shi a makaciya ba a yin haka wani lokaci ba kawai zai ya zo kamar wasu kaji zai sa a tattare mai yaran layin gaba ɗaya kawai a tattare su kawai dai a sha su kuma akwai ƙaton ɗaki a cikin gida za ka ga abin nan wani da yake gaya mun ya ce bayan sun gama an musu kaciya aka ce to kun ga wannan zaman da kuka yi kaji 100 kuka ci da ƴaƴansa da ƴaƴan makota kuma in aka warke kowa sai an masa sabon kaya kawai za a gaya masa in ba ga ɗanka ba yana gidana an makaciya na ba ta gane shi sa lokacin duniya ta zauna lafiya shi sa da mutum ya shiga matsala mutane da yawa ne suke shiga matsala saboda arzikinsa ba nasa bane na mutane ne amma yanzu ana ta ji yana zunduma ihu cikin dare waye zai fito wanda zai taimake shi saboda irin waɗannan masu taimako waɗanda suke arzikinsu na jama'a ne Allah ya ba su malam kuma Allah ta'ala ya sa ƙwarya a gurbinta ƴan uwansu ba sa kukan babu saboda nasu ya samu amma kana murnan naka ya samu amma kullun baka cikin lissafinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi sayyidina Ali halin da ya ga mahaifinsa yara sun masa yawa Annabi ya karbe shi kaji aka ce Annabi ya karbe shi min ammihi i'anatan lahu fi sanati mahalin وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم cikin wadanda suka yi maza maza suka karba addinin musulunci akwai Zaid bin Haritha hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dan gaban goshin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam wa kana gulaman li Khadija asalin sa bawa ne nana na Khadija fa wahabathu lahu sai tai kyautar sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ba manzon Allah kyautar sa ashe mace tana iya yi mijinta kyauta musamman in tana da wadata akwai wanda zaka ga tafi mijinta wadata to lalle a samu tallafi ya dinga giftawa tsakanin ke da shi ina fata an gane matar Abdullahi bin Mas'ud ita ma mai kudi ce ta fitar da zakka yace to ina cikin list tace kai mijina ne yace yi so what to ai gani ne abin nan yace ai ina ciki in kuma kina ta baba je ki tambayo ta sa hijabin ta taje ta tambayo Annabi sallallahu alaihi wasallam tana zuwa sai ta ga Bilal tace ka shiga bana so Annabi ya gane ni ce kace ana tambaya mace za ta iya ba mijinta zakka Abu Huraira yaje yace ya makin Allah Zainab ta turo ne yace ayy zayanib Zainab din da yawa wace yace matar Abdullahi dan Mas'ud za ta iya waita ce za ta iya ba wa mijinta zakka yace kwarai kuwa kaga in tai haka ta fitar da haƙin Allah ta sadar da zumunci na fata an gane Nana Khadija haka ta yi tana da wadata amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bata taba masa shamaki ba wadatarta kuma kyauta ce irin wadda babu gori ba gori waja'a abuhu wa ammu sai ga baban Zaid bin Haritha da baffansa sun zo fifida'ihi sun zo wajen fansar dan su dake hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha kenan sai ga shi Haritha din da kuma Jabala a wata ruwaya sai gashi sun zo wata ruwaya aka ce da dan uwansa shi Zaidun da babansa suka zo dan a fansar musu da shi su tafi da shi ya ci gaba da zama yantaccen da fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa halla ghaira dhalik me kuke so suka ce zuwa muka yi a gaya mana kuɗi mu fanshe shi mu tafi da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa halla ghaira dhalik ba nan yi muku tayin wani abu ba wannan ba qalu ma huwa suka ce me za kai mana tayi mu dai abinda muka zo da niyya shine a fansar mana da wannan dana mu mu bada kuɗin sa mu karbe shi mu tafi da shi qala sai yace ad'uhu to me zai hana ku bari in kirawo shi fa ukhayyiruhu in bashi zabi ina son zama da shi amma kuna da haƙi ku bari in kirawo shi in bashi zabi zai ci gaba da zama da ni ko zai bi ku ai wannan kai ka san inda zabin zai tafi ko manzo Allah ya ce ko ka zama dan gidana ko ka zama dan gidanku to me a gidan naku ka bar gidan manzo Allah me zaka je ka tsunto a gidanku yace ku bari a bashi dama in bashi zabi fa in ikhtarakum in ya zabe ku yace ya yadda yana so yayi kewar gida yana so ya koma cikin ku inda yan uwansa da iyalai suke fa huwa lakum zan ba ku wannan damar zan ba ku shi wa in ikhtarani in kuma ni ya zaba fa wallahi na rantse muku da Allah ma ana billazi akhtaru ala man ikhtarani ahadan ba ni da sauran wani zabi akan wanda ya zabe ni fiye da kowa ba ni da wani zabi in har ya zabe ni ya bar kowa yace ba zai zabi kowa ba ni ya zaba to ni kuma zan karbi wannan tayin qala sai suka ce qadraddatana ala nasafi a wata ruwayar qadzittana ala nasafi an nasafi ne wato ka ba mu cikakken haƙƙin mu ka ba mu damar mu wa ahsanta kuma ka kyauta fada'ahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zaidu fa khayyarahu yace zaidu kana da zabi ka gane wannan eh abbanka ne ko eh wannan fa ammanka ne to sun zo kaji dalilin zuwan su amma na baka zabi kana da zabin ko ka zauna tare da ni ko kuma ka bi su faqal zaid yace ma ana billazi akhtaru alayka ahadan wallahi bana cikin wanda zan zabu waninka akanka bana ciki ban cikin wanda za a ban zabi ko in zabe ka ko in zabu waninka ban cikin waɗannan masu wautar da zai zabu waninka ya baka qala da babansa da baffansa suka ce wai hak ya zaidu miskin da kai ya zaidu wai hak ya zaidu miskin da kai amma dai kai abin tausayi ne ya kai zaidu atakhtaru al-ubudiyyata 'ala al-hurriya yanzu ka zabi bauta a madadin ka zabi yanci in fa ka yadda muka tafi da kai ka ci gaba da zama da ka zama yantacce akwai yanci sama da zama karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kangin bautar da ya wuce nisanta da zama karkashin wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam dan haka suka ce kai kam wani irin mutum ne ya zaka zabi ka ci gaba da zama bawa fiye da ka zabi kowa fiye da ka zama da wa ala ahli baitik kuma ka zabi zama a wani gida maimakon ka zabi zama a gidanku ala na'am laqad ra'aytu min hadha ar-rajul shay'an ma ana billazi akhtaru alayhi ahadan abada zaid bin haritha yace haka ne na'am yace laqad ra'aytu min hadha ar-rajul barin ga muku wannan bawan Allah da kuka gani naga abubuwa na ban al'ajabi da ban sha'awa da dadin zama da mu'amala mai kyau ma ana billazi akhtaru alaihi ahadan abadan ni ba za bana cikin wanda zan zabu wani bashi ba har abada falamma ra'a zalika abuhu wa ammu za ku rubuta wannan abuhu wa ammuhu ya dauke shi a cikin rubutun falamma ra'a zalika abuhu wa ammu yayin da babansa da mahai wato falamma ra'a zalika falamma ra'a zalika rasulullah kai ko yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haka akhrajahu ila al-hijr yanzu ya zabuwa ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a bayanin adunkule duk tattaunawar nan da muka ji zaidu ya zabi ya ci gaba da zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ya zauna da mahaifin da ya haife shi dan mu'amalar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi wa zaidu ko mahaifin da ya haife shi ba zai mai irin ta ba irin dadin zaman da zaidu yake yi a ƙarƙashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gidansu ya koma ba zai samu irin wannan jin dadin ba dan haka zaidu ya ga shi kan ba shi da wani gurin zama da ya wuce gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarƙashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam to da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kara da wannan halacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fito da shi zuwa hijir hijir Isma'il faqala sai yace ushidukum inda jama'a suke ce ina mai shaida muku anna zaidan ibni zaid ya zama dana yanzu lokacin ba a rushe dabi'ar tabanni ba yace zaidu ina so ku zama shaida zaidu dana ne yanzu ya zama dana kuma kar ku dauka da irin na kara arithuhu wa yarithuni zan ci gadan sa in ya rasu zai ci gado na falamma ra'a zalika abuhu wa ammu to anan za ku sa wannan abuhu wa ammu yayin da baban zaidu da baffansa suka ga haka dabat anfusuhuma sai ransu yayi musu dadi suka fahimci ɗansu ba a wulakantaccen guri yake ba ɗansu ba a ƙarƙashin mugun ubangida yake ba kaga ubangida kenan nagartaccen ubangida ba shi kadai ba mu ma duk ubangidan mu ne sallallahu alaihi wasallam na fata an gani wan sarafa suka ce ka sha zaman ka ka zauna lafiya sai suka juya suka tafi garin su wad'iya zaid ibn muhammad tun daga lokacin ake kiransa zaid dan muhammad zaid ibn muhammad hatta jaa Allah bil islam har Allah ya kawo musulunci to bayan musulunci yazo ana ta kiransa zaid ibn muhammad sai ga kuma aya fa nazalat aya ta sauka ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu 'inda Allah an gane ko akwai ayar ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin to tun daga lokacin da aka rushe dabi'ar tabanni na wato hankaka mai da dan wani naka shi ake kira da tabanni da Hausa ina fata an gane to lokacin da aka rushe wannan dabi'ar ko al'adar hankaka mai da dan wani naka sai Allah ya saukar da wannan ayar ud'uhum li'abaihim ku danganta ƴaƴa da iyayensu shine ud'uhum li'abaihim in za a kirawo mutum a danganta shi da iyayensa na asali da suka haife shi shi yasa hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake danganta kansa ga wani wanda ba mahaifinsa ba kuma yana sane aljanna ta haramta a gare shi babu wata kasawa ko gazawa da mahaifinka yake da ita da zaka dinga nisantar da kanka da shi sai ka zabo wani mai dan haske mai maiko a cikin family sai ka dinga jona kanka da shi wannan kuskure ne idan kanin mahaifinka ne ya rike ka ko wansa yasa ka a makaranta kake amsawa da sunansa ba dan kana wulakantar da mahaifin da ya haife ka ba wannan ba matsala amma mutum kawai saboda kawai fafa da ƙarya shi kawai sai ya dinga tsallake babansa sai ya tafi zuwa ga wani cikin family wanda yake ainihin wato wani babban mutum ne fitacce ya dinga jingina kansa da can dan wulakantar da mahaifinsa yana ganin mahaifinsa bai isa ya jingina kansa da shi ba ko yana ganin mahaifinsa yana da wata tawaya ta gabobi ko yana da wata illa ko yana da kasawa ta rayuwa da haka yake yage kansa baya kokarin ya nasabta kansa da mahaifinsa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai shiga aljanna ba kuskure ne wannan ba za ka san Allah ta'ala ya yi maka baiwa ba sai ka kalli dan da ya zo tuwaris Allah wallahi ba za ka ji kunyan nuna gidan mahaifinka ba koda ya yi ruku'u zai tafi sujada dan kai baka san illar a mutum a haife shi tuwaris ba shi yasa Allah ya yi maka ni'imar kai ba tuwaris ba ne shi yasa kake rena asalinka ka je inda yara ka je social welfare nasarawa ina yawan bada misali duk da cewa ba dukan su bane yan wayanda ba su da iyaye a cikin su amma an dauki yaro ko jariri a cikin kwali ba a san waye ya yadda su ba an kai su can tun ana ba mutum madara har a kai ya fara cin abinci haka ya taso ba dangin iya ba na baba bai san kowa a cikin dangin su ba kaga mutum ya zama saurayi anan duk inda yaje ya zaga yonan yake koma gidansu social welfare ba gidan iyayensa social welfare kaga yarinya budurwa za ta je jami'a ko ta je higher institution ko ta je makaranta ta dawo social welfare za ta je tunda take bata taba ganin wani wanda yazo yace shi wan babanta yana da alaka da babanta ko wata wanda ta taba zuwa tace tana da dangantaka da babanta ba mutum yayi ta tambayoyi ba ansa kaga mutum ba rashin ciwo ba rashin tunda gwamnati tana kula da irin waɗannan wuraren amma kaga mutum cikin kunci na rayuwa saboda yana da tambayoyi a zuciyarsa ba ansa amma Allah ya maka ni'ima Allah ya taimake ka babaka bata yi fasikanci ta samar da kai a waje ba sai da ta yi aure aka samar da kai aka rada maka suna da gatanka kawai illar kawai matsalar babanka talaka ne kai kuma baba ne Allah kiyaye Allah ta'ala ya ce ud'uhum li'abaihim ku danganta ƴaƴa zuwa ga iyayensu huwa aqsatu 'inda Allah shine adalci a wurin Allah suratul ahzab aya ta 5 Fadu'iyya min yawma idhin. To tun daga wannan ranar sai kuma ake kiransa Zaid ibn Haritha. Ya koma asalinsa kenan. Sai ya koma yana amsa sunansa na asali Zaid dan Haritha. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaice shi a cikin at-tafsir hadisi na 4782. Imam Muslim cikin Fada'ilus Sahaba hadisi mai lamba ta 2425 hadisin Ibn Umar radiyallahu anhuma. Qala Ma'mar an az-Zuhri ma alimna ahadan aslama qabla Zaidin. Ma'mar yace ya samu wata ruwaya daga Imam az-Zuhri Ibn Shihab az-Zuhri yace ma alimna ahadan mu dai bamu iya sanin wani ba aslama da ya musulunta kabala Zaidin kafin Zaidu ya musulunta domin yana cikin yan cikin gida cikin mutanen waje dai bamu san wanda ya riga Zaidu musulunta ba. Wannan hadithin Abdurrazzaq ya fita da shi a cikin Al-Musannaf mujalladin sa na 5 shafi na 324 raqam na 9782. Wa aslama Waraqatu bin Nawfal, akwai Waraqatu bin Nawfal. Ya musulunta wa fi jami'i Tirmidhi, yazo cikin jami'u Tirmidhi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu fil manam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mafarkin Waraqatu bin Nawfal sai ya ganshi a cikin mafarki fi hay'atin hasana cikin kyakkyawar kama. Yaga zai yaga Waraqatu bin Nawfal, kaga lokacin da aka aika annabi sallallahu alaihi wasallam ya manyanta ya tsufa amma ya musulunta ƙarshen rayuwarsa, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mafarki da shi ya ganshi cikin kyakkyawan yanayi. Wannan hadisin da'ifi ne. Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin Ar-Ru'ya hadisi mai lamba ta 2288. Imam Ahmad a cikin Musnad Mujalladi na 6 shafi na 65 hadisin Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha wada'afahu al-Albani fi Sunan Tirmidhi. Ash-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya raunana wannan hadisi a cikin Jami'u Sunan Tirmidhi. Wadakhala an-nasu fi dinillahi wahidan ba'da wahidin, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa mutane suka dinga shiga cikin addinin da manzon Allah ya zo da shi daya bayan daya. Wa quraishun la tunkiru dhalik, quraishawa a karan farko ba sa inkarin haka. An gane ku? Ba su inkarin musulunta da suka ga ana samun mutum daya biyu can suna musulunta. Hatta bada ahum bi aibi dinihim, basu fara fito na fito da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, basu fara ainin yakar da awar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba har sai da annabi ya fara aibata addinin su. Wasabbi alihatihim, da kuma aibata iyayen gijin su. To anan ne kaga a tauhidul uluhiyya ba matsala, a tauhidin rububiyya afwan, a tauhidin rububiyya baka da matsala da mutane. Dan kana ta karantar da mutane tauhidin rububiyya, Allah shi ya halicci sama, Allah shi ya yi ƙasa, shi yake saukar da ruwan sama, shine mai dagawa, shine mai talautarwa, shine mai kaza, shine wannan ba wanda zai fada da kai a wannan tauhidin. Domin tauhidi ne wanda har kafirai sun yarda da wannan. Inda aka yi fada da annabawa a tauhidin uluhiyya ne. Tunda kun yarda shi yayi sama, shi yayi ƙasa, shi yayi kaza, kar ku nemi taimakon kowa sai Allah. Kar ku kira sunan kowa sai sunan Allah. Kar ku bauta wa kowa sai Allah, to ana rigima take. Duk wani annabi da aka kai masa harin a kashe shi ko kuma aka kashe ma, wa ka ayyin min nabiyyin qutil ko qatala ma'ahu ribiyyun kathir, da sauran magabata duk da kaji sun fuskanci matsaloli a tauhidul uluhiyya ne. Saboda tauhidul uluhiyya bulldozer ne, duk wata aqida wadda ba ta addini ba rushe ta yake. To shi yasa kana fada da masu aqidu ne mabambanta, shi yasa zaka ga kowa kai ne target. Amma kafin wannan lokacin zaka ga kowa yana ai malamin nan mutumin kirki ne, ai ba ruwansa da soke soke, shi kawai karatun sa yake yi kaza kaza. Ai kana shigowa wannan alagafa ta mallan duk tsarkinka sai an ga baka kyauta ba, dan baka kai annabawa ba. Na fata an gane. Kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce ai yaran kirki ne, ai amintacce ne, ai kaza kaza kaza, duk ba su fara fito na fito da aibata annabi sallallahu alaihi wasallam ba, sai lokacin da yace fa addinin su fa addinin ƙarya ne. addinin su ba addini bane iyayen gidin da suke bautatawa Lata da Uzza da Manata da Hubal wa'annan dubba alloli bane kuma bautar su kafirci ne shirka ne a dawo a bautawa ubangijin halitta shi kadai fahina idin to a wannan lokacin ne shammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawa lokacin ne suka zage dantsan adawa da kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa fahamallahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya bawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya bi abi dalibin ta hanyar Abu Talib sai ya dinga samun sauki ta hanyar babban sa Abu Talib li'annahu kana sharifan domin shi babban nasa mutun ne mai mutunci mu'azzaman mutun ne da ake girmama shi fihim cikin Quraishawa kuma sun san wannan annabi sallallahu alaihi wasallam dan kanin sa ne to da haka suka dinga ainihin wato ya dinga bawa annabi sallallahu alaihi wasallam kariya kuma su kuma suka dinga kaucewa dan girmamawa da shi Abu Talib wa kana min hikmati ahkamil hakimin baqa'uhu ala dini qaumihi lima fi dhalika min al masalih allati tabdu liman ta'ammalaha yace wa kana mala yace ya kasance min hikmati ahkamil hakimin na daga cikin wato hikimar mafi hukuncin masu iya hukunci Allah kenan baqa'uhu da yawan zarda baffan annabi ala dini qaumihi akan addinin mutanansa na gargajiya bai musulunta ba akwai hikima babu yanda za a yi Allah ta'ala ka jingina masa rashin hikima babban abu babban sa Abu Talib ya nuna masa kauna ya nuna wa annabi soyayya ya ba wa annabi kariya kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara masa mutuwa ba akan musulunci ba ka dauka ba hikima lalle in ka dauki haka baka gane waye Allah ba akwai hikima akwai hikimar wanzar da babban sa aladini kaumi lima fi dhalika min al masalih saboda abinda ke tattare da haka na masalahohi allati tabdu wanda wannan masalaha za ta iya bayyana liman ta'ammalaha ga duk wanda ya lura da abinda ya faru ya karanta kissar ya kuma lura sosai game da wannan masala zai gano hikimomi masu tarin yawa wa amma ashabu amma game da sahabbansa su kuma faman kana lahu ashiratun tahmi imtana abihim wanda yake da dangin da za su bashi kariya imtana'a sai a kasa taba shi bihim dan su kaga inda dangi suke da amfani ko ko a zamanin jahiliya dangi suna da amfani dan zake ta cewa kowa ya zama ai kayyade iyali biyu uku sun ishe ka illa ce mai tarin yawa an gane ko yawa in ya zaman to mai alheri ne wannan kowa ya zama mutumin kirki me aibin sa yawa na taron yuyuyu shine ba a so amma taron masallata taron masu riko da addini taron mutanen kirki me aibin sa ba shi da aibu shi ko rashin nagarta ko guda ɗaya ne da kai ba ka ji dadin sa ba na fata an gane da ka duk wanda yake da dangi a wannan lokacin to ya an kasa taba shi saboda dangin su wasairuhum ragowar su kuwa tasaddu lahu bil azab ragowar wanda duk ake ganin bashi da wani galihu bashi da wasu dangi wa'anda za a dan wato abin nan kasan ko yanzu akwai irin wannan za ka ga akan daga wa mutum kafa da haka sai zaman to duk wanda bashi da wannan tasaddu lahu bil azab sun fuskance shi muwajaha shi ake kira ai tawajjahu shine tasaddu sun fuskance shi bil azabi da azabtarwa minhum daga cikin wa'anda suke da karancin galihu wadanda aka azabtar ammar akwai ammar bin yasir wa ummuhu da mahaifiyarsa sumayya wa ahlu baitihi da mutanen gidansu fa innahum udhibu billah wa'annan bayin Allah ammar da babansa yasir da mahaifiyarsa Sumayya wa'annan an azabtar da su saboda riko da addinin Allah matsananciyar azaba wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance iza marra bihim in yazo shigewa ta inda waɗannan bayin Allah ake azabtar da su wa hum yu'azzabun ya tarar da su ana azabtar da su ya qulu yakance da su sabaran ya ala yasir fa inna maw'idakumul janna a lokacin abinda annabi zai iya yi kenan bai isa ya hana ai musu ba domin shi ma banda baffansa da yake bashi kariya shi ma ai kaga bayan rasuwar baffan bayan rasuwar nan na Khadija ai mun ji me ya faru to su kam da ba su da wannan an azabtar da su karshe kaman yanda tarihi ya tabbatar Sumayya ita ta fara yin shahada domin ita ce aka fara kashewa saboda addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda duk sanda annabi ya zo shigewa inda suke sai annabi ya ce da su sabaran ya ala yasir iyalan gidan yasir ku ci gaba da hakuri fa inna maw'idakumul janna alqawarin da Allah ya muku shine aljanna wannan hadisi shi ma ishaq ya ruwaice shi a cikin sira ibnu ishaq afwan ibnu ishaq ya kawo wannan riwaya cikin sirar sasiratul nabawiyya mujalladi na 1 shafi na 229 da lafazin sabaran ala yasir maw'idakumul janna at-tabarani a cikin al-kabir shi ma ya ruwaice wannan kissa a mujalladin sa na 24 shafi na 303 raqam na 769 hadithun uthman ibn affan radiyallahu an al-haythami cikin mijma'iz zawaid shi ma haka ne ko al-haythami cikin mijma'iz zawaid mujalladin sa na 9 shafi na 293 shi ma yace rijaluhu thiqat wannan hadisi ne wanda yake hasan insha Allah sai mu tashi wa minhum bilal abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kauce mata fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin.